sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin, 3 watan Mayu na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Bamka Alma Sigarba da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban barayin da suka yi garkuwar ɗaliban jami'ar Greenfield ta Kaduna ya ce zai kashe sauran ɗaliban idan har ba a biya shi naira miliyan 100 ba. Haka kuma albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya, an gudanar taron masu ruwa da tsaki don ƙarfafa hanyoyin faɗakar da al'umma kan illolin cirani. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da Najeriya ke fama da shi. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da kuma tasirin watan azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce zai bada fifiko ga masu buƙatar takardar visa ta ɗalibta wajen ganin an tantance su cikin lokaci saboda lokacin da za su fara karatu a wannan zangon. Ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja da kuma ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos za su taimaka wajen hanzarta harkokin bizar ɗalibta ɗin a yayin da kuma za su kiyaye ƙa'idojin kandagarki na COVID-19 a cewar ofishin jakadancin a wata takarda da ya raba ma manema labarai. Lokaci ya yi da zan samu digiri kan ilimin jinsi a cewar wani Justin Irabo a wani saƙon da ya tura ta kafar Twitter game da batun damar ɗalibta a Amurka. Amurka ta faɗi yau Litinin cewa za ta haɗa kawunan iyalan baƙin haure huɗu da juna waɗanda aka raba su tun daga kan iyakar Amurka da Mexico a zamanin shugaba Donald Trump, inda har gwamnatin shugaba Joe Biden ke cewa wannan su mun taɓa nema kawai na irin har haɗa iyalai da za a yi. Sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas ya ƙi bayyana iyalan da za su amfana da zangon farko na haɗa kan iyalan wanda aka shirya yi a wannan satin. To amma ya ce a biyu daga cikin iyalan akwai wasu uwayen da aka raba su da ƴaƴansu a ƙarshen shekarar 2017, ɗaya ƴar Honduras ɗaya kuma ƴar Mexico. Jami'in na gwamnatin Biden ya bayyana cewa yaran waɗanda dukkaninsu sun kasance a Amurka masu shekaru 3 a lokacin da aka raba su a tabakinsa, yara waɗanda a latilas suka kasance ba tare da iyayensu ba a lokacin da suka fara girma. Ƙasar India ta ce ta yi ta samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 300 kulle yomin a tsawon kwanaki 12 a jere. Yau Litinin, wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai ma. A yayin da a Indiya ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake, mai suna Cibiyar Serum ta Indiya, kashi 2 cikin 100 kawai na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan 1.3 aka musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Yayin da yake magana da jaridar Sunday Times kan wannan al'amarin, shugaban kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya ɗin na Serum, Ajar Poonawalla, ya yi wasu kalamai na saƙo da cewa ba na jin ko Allah kansa zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka. Wannan kalamin ya janyo masa Allah wadai matuƙa, ta yadda ma har sai da biliyoniya mai shekaru 40 ya ce zai rage kuɗin rigakafin ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan ƙasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki 3 sun hada da annobar coronavirus da batun Rasha da kuma China. Iran da Koriya ta Arewa kasashe biyu da aka yi ta tabka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyar su a 'yan shekarun nan, za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau din nan Litinin. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce bambance-bambance na karuwa tsakanin kasarta da China game da take-takenta kan batutuwan 'yancin ɗan adam. To amma ta ce a ƙarshe dai waɗannan bambance-bambancen ba za su yi tasiri kan hulɗar New Zealand da abokiyar kasuwancin nata ba. A wani jawabi a yau din nan Litini a babban taron harkokin kasuwanci da China ta shirya a birnin Auckland, Prime Minister Ardern ta ce babu wanda bai san cewa rawar da China ke takawa a duniya na canzawa ba. A ta bakin ta, bambance-bambancen tsare-tsaren mu da kuma muradu da martabobin da ke tasiri kan waɗannan tsare-tsaren na daɗa zama da wuya a daidaita su. Prime Minister ta ce gwamnatinta ta gabatar da abin da ta kira matakar damuwarta ga China kan yadda take wa ‘yan kabilar Yugo Musulmi a lardin Xinjiang da kuma matsin lamba da take wa Hong Kong mai ƙwarya-ƙwaryar ‘yancin cin gashin kai. A ƙarshe, mutane aƙalla 25 sun mutu bayan da wasu jiragen robi suka yi taro a yankin tsakiyar Bangladesh a yau ɗinnan Litini a cewar ‘yan sanda. Mun ceto mutane 5 kuma mun zaƙulo gawarwaki 25. Abinda babban jami'in 'yan sanda Miraz Hussein ya gaya wa kafar labarai ta AFP kenan. Wani ƙaramin jirgin ruwa ne cike da mutane 30 da wani jirgin ruwa na dako mai jigilar yashi a kogin Padma daura da garin Shibchar suka yi taho mugamar. An ce wasu mutane kuma sun ɓace yayin da 'yan kwana-kwana da mutanen yankin ke ta ƙoƙarin ayyukan ceto, a cewar wani jami'in 'yan sandan kuma.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban gungun barayin da suka sace ɗaliban jami'ar Greenfield a Kaduna, Sani Idris Jalungu, da aka fi sani da Baleri, ya yi barazana halaka sauran ɗaliban matakar ba a tura masa fansan naira miliyan 100 da baburan Boko Haram 10 ba. Baleri a zantawa ta wayar tarho daga daji, inda yake tsare ɗaliban 17 bayan kashe 5 daga ciki, ya ce zai ɗauki mummunan mataki matakar ba a turo masa saƙon ba. Nasira da Melika na ɗauke da wannan rahoton.
Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta.
Jami'a na Greenfield.
Kwarai da gaske, su ne kake magana da su nan
yau. Baleri, wanda ke nana ta cewa da gaske ke yi wajen barazanar, ta bayyana cewa yanzu haka akwai mata 15 da maza 2 a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan 55, ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan 600 da suka nema tun farko, kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen siya wa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki.
Saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kanmu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani ɗan ta'adda, domin ɗan ta'addan nan ya je ya ƙara makamin da zai siya. Ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira 5 zai iya ɗauka ya haƙura ya yi. Saboda mu nuna ma duniya gwamnatin Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya. Dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan.
Yanzu Baleri kai ba ka yadda kai ɗan ta'adda ba ne?
Ni ba da ta'adda ba da mai neman abinci na.
Na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa.
Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu don Allah.
Na barazana da gaskiya kan rayuwarku?
Ba barazana ba ne fa, tunda sun kashe mutane 5 daga cikin.
Mana maganar su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan.
Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka ga suna aikata shi.
Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar ɓarayin da gangan.
Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa, aka kashe mutane 5 ko a cika abokanen mu, kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi.
A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su gane ku ku dawo gida.
Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu, domin hakuri ne ya sake mu a nan ba.
Ƙawayen ku ko 'yan uwanku guda 5 da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji?
Eh, an tafi da su a gaban mu, kuma iyayen mu sun gangawa din.
Bigin ne zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki.
Don Allah su yi hakuri su taimake mu su kawo kuɗin nan gobe, domin ba su kawo ba gawo mu za zo a kwashe.
Madugun Ibrahim Baleri ya ce wannan shine wa'adi na ƙarshe da zai bayar na yau Litinin ɗin nan.
Da ƙarshe ne ma ina ba da shawara, wai ana sanya ma mashukan mu tiraka. Akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka, lafika an ka sa ma tiraka. Wai an zo an ɗora ma. Ku mutu mashukan mu ke da Allah mashukan mu ba su shiga gari. Ya za a yi tiraka mu a kaman. Bayan kuɗi naira miliyan 100 da honda Boko Haram kwara 10 wanda za a kawo mana. Ba mu munafunci. In ka kawo wannan gobe za su koma, in ba kawo wannan ba ranar Talata insha Allah za a ga gawo. Sai dai an ga gawansu kawai a zo da tire na afar.
har yanzu akwai daliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan ya maida jihar Kaduna mafi fama da kalubalen barayin mutane. Gwamnatin Kaduna na nanata bata mara baya ga biyan kudin fansa. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamali Kaya. Yayin da ya wura na uku ga watan Mayu ake shagulgular ranar ƴan jarida ta duniya. Albarkacin zagayowar wannan rana, kungiyar ƴan jarida mai kula da sha'anin tsaro da cirani ASEM ta Nijar da kuma hukumar UNESCO sun shirya wani taro da ke haɗa kan manema labarai da manajojin kamfanonin watsa labarai da nufin tattauna hanyoyin ƙarfafa ayyukan faɗakar da jama'a akan illolin cirani a wannan lokaci na fama da annobar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ranar 'yancin aikin 'yan jarida wani lokaci ne na bitar yanayin da ayyukan watsa labarai suka gudana a tsawon watanni 12 da suka shige domin duba hanyoyin kaucewa matsalolin da aka yi fama da su. Dalili kenan kungiyar AGSEM ta shirya wani taro da ke mai da hankali akan matsalolin da suka shafi rayuwar 'yan cirani a irin wannan lokaci na fama da annobar corona. Da nufin jan hankulan kafafen yaɗa labarai su ƙarfafa shirye-shiryen faɗakarwa a game da illolin cirani. Mamba a ƙungiyar AGSEM Idrisa Garba Ture ya yi min ƙarin bayani.
ƴan cirani namu na ƙasa da ƴan cirani masu hutowa daga ƙasashen waje har gobe mutane suna zuwa. Na gamu da ƴan Liberia, na gamu da ƴan Ghana, na gamu da ƴan Sierra Leone, na gamu da ƴan Guinea da yawa sun zo. Ulama da su bi ta wajen Mali da ya yi musu kusa sun yi so su biyo da su shigo daga Tawas da Agadez. Daga Agadez akwai tsarin da suke yi wanda ke kai su ke ƙetar da su ƙasashen waje. To abin ne wallahi baya da kin gani. To shine muke so mu jawo hankalin 'yan jarida. Muna da filmomi bisa wannan harkokin da za a gwada mutane mu aikin mu na 'yan jarida yaya ya kamata mu yi.
Taron wanda zai ci gaba da gudana har zuwa gobe Talata, wata dama ce ta canza yawu a tsakanin masu zuwa fagen tattaro labarai da masu alhakin watsa shirye-shirye a kafafen sadarwa da dai gefe masu ɗaukar ɗawainiyar wannan aiki. Abinda shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani ke kallonsa a matsayin wani matakin nasarar cimma burin da aka sa gaba.
Tun yanzu kaga abun ban tausayi, mata ne ke cin rani. Gada maza aka sani suna zuwa cin rani. Yanzu da mata da tsohon mata da matasa su ne ke zuwa cin rani. Kuna ganin su nan Algeria ana maido su, watar ma nan Benin ana maido su, suna bara, wasu kuma suna abin da ba a sha. Kenan daji sabu ga matsayinsu na 'yan jarida sai su jawo hankalin al'umma na ƙasa mashigabantanmu da malamanmu.
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa sha'anin ilimi da kimiyya da al'adu wato UNESCO da gwamnatin ƙasar Italiya ne ke ɗaukar nauyin wannan sabon shiri na ƙungiyar AGSEM da take jawabi a yayin bikin soma wannan zama. Wakiliyar hukumar ƙasar Italiya mai kula da ayyukan raya karkara a yankin tafkin Chadi, Madam Mohameda Tulumovic, ta bayyana cewa
Solman a travers des informations objectives sur les risques liés à la migration.
Ta hanyar bayar da labarai na zahiri a game da matsalolin cirani ne kawai za a iya katsewa 'yan cirani hamzarin zuwa ƙasashen yammaci ta ɓarauniyar hanya. Matakin da a ɗaya gefe ka iya taimakawa a ceto rayukan mutane da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulaiman Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a sha ƙasa da wannan faifan.
Shehu Erjau Literature Loba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya.
Nigeria, 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 babbar ƙasa ku zo ni ki
Salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya. Musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya. Mu kalli kanmu ƴan uwan jini don mu samu cigaban ƙasar mu a Najeriya.
To yanzu kuma lokaci ne sanin shi Ayub Malam Fashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya, yayin da lamarin tsaro ke cigaba da tabarbarewa kullu yau, shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya nemi taimakon shugaban Amurka Joe Biden da ya taimakawa Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka da ke fama da matsalolin rashin tsaro.
Compounded as the situation remains, Nigeria and her security forces remain resolutely committed to containing them and addressing their root causes. The support of important and strategic partners like United States cannot be overstated as the consequences of insecurity will affect all nations, hence the imperative for concerned cooperation and collaboration of all nations to overcome these challenges.
Buhari yace duk da tabarbarewar tsaro Najeriya da askarawanta a shirye suke su shawo kan wannan lamari tare da magance matsalolin da suka haddasa rashin tsaron cikin kasa. To amma yace samun agaji daga babban abokiyar hurda kamar Amurka gagarumin lamari ne da zai taimaka domin tabarbarewar haka tsaro a Najeriya zai shafi sauran kasashe. Saboda haka ya kira ga shugaba Biden da yayi nazarin dauke sansanin tsaron Amurka da ke can kasar Jamus ya zuwa Afirka daura da inda rashin tsaron ya fi kamari.
Dalilai masu dama ne fa suka sanya shugaba Buhari ala dole ya nemi agajin Amurka don a kawo ƙarshen ta'addanci da satar mutane a Najeriya da ma wasu ƙasashen da ke makotaka da ƙasashe. Na farko dai a arewacin Najeriya ana fama da matsala ta Fulani 'yan bindiga da kuma 'yan Boko Haram, yayin da can kuma a kudancin kasar ake fama da matsalar kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin gwamnati da kuma fasa gidajen yari tare da kashewa da kuma kone dukiyoyin Fulani makiyaya da ke zaune a wannan sashe. Duk ana yin hakan ne da nufin kasa ta dare a raba don su samu 'yancin cin gashin kansu. A makon da ya gabata, gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya kuka game da mamayar da 'yan Boko Haram da kuma 'yan bindiga suka yi wa kananan hukumar mulki biyu a cikin jiharsa.
We had over 3,000 people here from communities that have been displaced by bandits and Boko Haram elements around Munya and Shiro local governments. However, some of them have started going back to their various homes, but the vast majority of them will have to remain here because their towns have been taken over by bandits and Boko Haram elements. Their wives have been seized from them.
Yace sanadiyar hakan ne ma ya sanya sama da mutane 3,000 suka kaurecewa gidajensu a kananan hukumar mulkin Munya da Shiroro. Ana kuma su 'yan Boko Haram din suka kafa tutar su a wannan wuri, alamar da ke cewa wato sun mallaki wannan wuri kenan. Hakanan kuma sun kwace matan mutane karfi da yaji suka raba wa kawunansu da kuma sauran mayakansu. Yace wasu da dama yanzu sun koma gidajensu don kura talafa. To amma mafiya rinjayen mutane za su ci gaba da zaman gudun hijira a wannan sansani har sai an samar da tsaro a garuruwansu. Wannan da ma wasu lamurra na tsaro suka harzuka Senator Smart Adeyemi daga Lokoja a jihar Kogi ya miƙe a zauren Majalisar Dattawan Najeriya yana nuna gazawar gwamnati.
We cannot keep quiet any longer. It has gotten to a point that we cannot sleep with our two eyes closed. We are not free. Our children are not free. The president must rise on the occasion. There's no nation that is so powerful that doesn't need support of other nations.
Smart ya ce ba za mu yadda ba kuma za mu sake yin shiru ba. Lamari ya kazanta kora ta kai bango domin har ta kai ga yanzu da mu da 'ya'yanmu ba ma iya bacci don tashin hankali a gidajenmu da muke ciki, don hakan yana jefa rayukanmu cikin hatsari. Wajibi ne shugaban kasa ya nemi taimako daga manyan kasashen duniya, domin babu wata kasa a duniya da ba ta neman taimakon soji daga waje, muddin dai ta tsinkaye kanta a cikin irin wannan hali da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Shi ma dai gwamna Samuel Otun na jihar Benue ya yi jawabi daga kansan lafuzza a wajen jana'iza ta Motsani a can birnin Makurɗi, inda ya koka cewa
it is an unfortunate development that what is happening, if the federal government had taken proactive steps, today we will not be where we are. This crops you are seeing here, in the last 2 weeks, we are burying over 70 people just in Makurɗi local government alone.
Kencho, da gwamnatin tarayya ta ɗauki ƙwararren matakan murƙushe ta'addanci da satar mutane, da ba mu shiga cikin ni'asu ba a jihar Benue, inda cikin mako biyu a ce wai mun yi jana'izar sama da mutane 70 a garin Makurɗi. Haka fa labarin yake fa a wasu sauran sassa na jihar nan namu. Haba jama'a,
daga yankin kuma arewa maso yamma gwamna Aminu waziri tambuwal na jihar Sokoto ya kai ziyarar ta'aziyya jihar Zamfara inda yayi wa jama'a jihar wato bayanin cewa da shi da sauran gononin arewa maso yamma sun jefa da shugaban kasa inda suka koka mai game da yanayin tabarbarewar tsaro da neman agaji
wannan abin da ke faruwa kuma ina tabbata mai daga gwamnati da bayani da ya dawo mu dukkan mu san gwamnati bakwai da cikin takwas sai da samu zuwa ba mun je fara shugaban kasa takanar akan wadannan matsaloli
suma shugabannin addinai sun yi ta kira ga gwamnatin tarayya da ta himmatu wajen kawo karshen wannan lamarra na ta'addanci da satar mutane da kashe su lamari ne mara dadin ji to amma a yayin da wasu ke doran laifin wannan ayyuka na ta'addanci kan Fulani makiyaya da kuma Hausawa da makamantansu har a ta kai ga ana kyamar su ana kashe su a kudancin kasar nan wannan mai wa'azin cewa
and the people who have put us in this mess they come from north and south and east and west and Igbo and Hausa and Yoruba and Til and Jukun all over
ku daina doran laifin halin da Najeriya take ciki akan wata kabila ko wani sashi na kasar nan a'a waɗanda suka jefa kasar nan cikin halin da muke ciki a halin yanzu sun fito ne daga gabas da yamma kudu da arewacin Najeriya cikin kabilar Igbo da Hausa da Yarbawa da Tivi da kuma Jikunawa wato mutanen Jikku a ko ina ma dai suke haka abin yake har ma yayi manuniya da cewa jerin mutane 20 da aka fitar na waɗanda suka handame makudan kuɗi har naira biliyan 3000 da doriya duk sun fito ne daga waɗannan yankunan da ya ambata dukkan shugabannin manyan addinai biyu na Najeriya duk sun ci gaba da yin kira da a tuba zuwa ga Allah a kuma ci gaba da yi wa kasa addu'a don neman taimakon Allah ya kawo karshen wannan lamari Sani Shaibu Malam Fashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sani Shaibu Malam Fashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Ƙungiyar kallon kafar Chelsea ta Ingila ta sami kaiwa wasan ƙarshe ta gasar cin kofin da taron Turai ta mata karon farko a tarihi bayan da ta lallata 'yan matan Bayern Munich ta kasar Jamus da ci 4-1 a yau wanda ya bada jumlar ci 5-3 a wasanni biyu na matakin kusa da na ƙarshe na gasar da suka fafata 'yan matan na Chelsea za su fafata ne da takwarorinsu na ƙungiyar Barcelona ta kasar Spain a wasan ƙarshe ta gasar ta bana inda kuma take da alamu da damar samun lashe manyan gasanni hudu a kakar wasanni daya tuni da kungiyar ta Chelsea ta lashe gasar League Cup ta mata ta bana bayan da ta doke Bristol City da zuzurutun ci 6-0 a wasan ƙarshe ta gasar ta bana idan kuma Chelsea din ta yi nasara a sauran wasanni biyu da suka rage mata na gasar League ta mata da ta nan da Reading za ta sami damar daga kofin gasar karo na biyu a jere Hadakar kungiyar magoya bayan kungiyar Manchester United ta Ingila ta yi kira ga daya shugaban kungiyar Joe Glazer da ya kirta hulɗa da mu'amala da masoyan kungiyar domin kaucewa sake aukuwar irin zanga-zangar da ta faru jiya a Old Trafford an dage buga wasan gasar Premier tsakanin United din da Liverpool a jiya Lahadi bayan da magoya baya kimanin 200 suka kutsa a cikin filin wasan na Old Trafford hukumar kwallon kafar Ingila tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin wanda ake bayyanawa a matsayin fusatar magoya baya sun fusata ainihin da matakin kungiyar ta United tare da kungiyoyi biyar na gasar Premier League da suka shiga hadakar kafa sabuwar gasar Super League ta Turai a watan da ya gabata kafin daga bisani dukkan kungiyoyin suka janye daga shirin Joe Glazer ya bada hakuri sosai a madadin kungiyar dangane da lamarin shiga gasar to amma kungiyar magoya bayan ta ce ba ta da yakini akan masu kungiyar a wani labarin kuma hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta shata wasu sababbin dokoki ga mamallaka kungiyoyin kwallon kafa domin kaucewa sake maimaita yunkurin ballewa domin kafa wata gasa a nan gaba hakan ko ya biyo bayan amincewa da kungiyoyin Chelsea, Liverpool da Tottenham da Manchester City da United suka yi na ballewa domin shiga sabuwar gasar League ta Turai da ta wargaje a watan da ya gabata dukkan masu kungiyoyi za su rattaba hannu akan sabuwar dokar yin biyayya ga dokokin gasar tare da amincewa da hukunci akan duk wanda ya saba dokokin hukumar kwallon kafar Ingila ta ce an soma bincike akan kungiyoyin biyar inda kuma ta yi kira ga kungiyoyin da su bayar da dukkan bayanan da ake bukata game da matakin nasu kungiyar kwallon kafar Valencia ta kasar Spain ta sallame ne horar da ƴan wasan ta Javi Gracia bayan watanni goma da soma aikin sa sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Wannan lamarin ya biyo ne bayan da kungiyar ta sha kashi a hannun Barcelona da ci 3-2 a wasan gasar La Liga a jiya Lahadi, lamarin da ya rage tazara tsakaninta da ajin faduwa daga gasar zuwa maki 6. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna, menene tasirin watan Ramadan akan matasa?
Sunana Muhammadu Mala, wanga kwana goma na karshe mu bada himma don mu samu lada. Kamu manta da cikin wanga kwana goma na karshe shine adda koi wani dare mai daraja wanda ake cewa daren Lailatul Qadr. Ladan da ke cikin shi kamu yi wasa mu bada himma mu yi kokari mu samu wannan lada. Tunda shi azumi abu ne na rayuwa. Bana mun ga azumin bana ba mu san ba abin da bade zai. Kenan shine nake jan hankalin matasa. Kuma yau abu mai dadi in kuka je masallatayya duka nan gari a birnin da makaram ku lura da masu ba da sallah masu jin sallah duka yawanci in kun lura matasa ne kenan yana nuna da sun gane da yau tsiranmu yana cikin sanin addininmu. Yanzu ba matasan yanzu ba irin na da bane sun yi karatu sosai ko ina kuka je ku ga su ne ke limanci suke ba da sallah suke wa'azi wannan yana dadi vraiment ga rayuwar matasa sosai ma aka ci gaba dan da wanga wata don daraja shi ma ba a ga wani hayaniya da komi da kuna ga kowa mai da hankali wajen addini kenan mun san da tsiran mu yana tare da addinin mu kuma nan Niger kasa ce ta musulmai nan mu sai magaran ma an san mu bisa harkar musulunci shi yasa ne nake so duk matasa mu bada hankali bisa addini mu samu wanga lada muhimmin kasan mu addu'a bisa wanga tashi hankalin da ya shahi kasan mu da kasashen Afrika kuma mu yi fata dukkan musulman duniya Allah ya buwa su kwatje hankali tunda yau ko ina kuka je ku ga kasan musulmai suna cikin haula'i na wanga lokaci inda addu'o'i ana karbar su mu bada kokari mu samu kasashen mu su ci gaba mu samu kwanciyar hankali.
Allah saka da alkhairi. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici.
Ofishin Jakadancin Amurka a Najeriya ya ce zai bada fifiko ga masu buƙatar takardar visa ta dalibta wajen ganin an tantance su cikin lokaci saboda lokacin da za su fara karatu a wannan zangon. Ofishin Jakadancin Amurka dake Abuja da kuma karamin ofishin Jakadancin Amurka dake Lagos za su taimaka wajen hanzarta harkokin visar dalibta din a yayin da kuma za su kiyaye ka'idojin kandagarki na COVID-19 a cewar ofishin Jakadancin a wata takarda da ya raba ma manema labarai. Amurka ta faɗi yau Litinin cewa za ta haɗa kawunan iyalan bakin haure hudu da juna waɗanda aka raba su tun daga kan iyakar Amurka da Mexico a zamanin shugaba Donald Trump, inda har gwamnatin shugaba Joe Biden ke cewa wannan su mun taɓa nema kawai na irin har haɗa iyalai da za a yi. Sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas ya ki bayyana iyalan da za su amfana da zangon farko na haɗa kan iyalan wanda aka shirya yi a wannan satin. To amma ya ce a biyu daga cikin iyalan akwai wasu uwayen da aka raba su da ƴaƴansu a ƙarshen shekarar 2017, ɗaya ƴar Honduras ɗaya kuma ƴar Mexico. Ƙasar India ta ce ta yi ta samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 300 kullum yomin a tsawon kwanaki 12 a jere. Yau Litinin wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai ma. A yayin da a Indiya ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake, mai suna Cibiyar Serum ta Indiya, kashi 2% kawai na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan 1.3 aka masa rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Yayin da yake magana da jaridar Sunday Times kan wannan al'amarin, shugaban kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya ɗin na Serum, Ajar Ponawalla, ya yi wasu kalamai na saƙo da cewa bana jin ko Allah kansa zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka. Wannan kalamin ya janyo masa Allah wadai matuƙa, ta yadda ma har sai da biliyoniya mai shekaru 40 ya ce zai rage kuɗin rigakafin ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi.
masu raro baki iya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji su abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus da Tabaru Umari da ma injiniyan mu na yau ni Sarfi Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.